ranar Juma'a 5 ga watan Agusta na shekara 2016 ake sa ran za a fara gasar motsa jiki na Olympic na shekara 2016 a kasar Brazil mai taken Rio de Janeiro. Za a kammala wasan ranar 21 ga watan Agusta na wannan shekara da muke ciki, inda ake sa ran kasashe 207 za su fafata, za kuma a yi wasanni 306 a cikin wasanni 28 iri daban-daban. Cikin wasannin har da ƙwallon ƙafa na maza da na mata, manyan 'yan wasa da suka haska a wannan wasa sun haɗa da ɗan wasan ƙasar Brazil Neymar mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, da Michael Obi ɗan ƙasar Nigeria mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Huta lafiya.